Many Top of the Pops fans in Europe will have seen or heard our next guests, although this is their very first appearance on our show. A duo with a style quite unlike that of anyone else in the world, they call themselves Tyrannosaurus Rex.
Stars with eyes embedded in the footprints where have sweet words when I remember childhood. Oh, it's up, the skies look long and hard. Once upon the seas of Abyssinia, a cultured man with rings within his earlobes, of the door from which the sun arose. La da 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 da.
Stallions of gold she owned. I don't need